Dr. Lamido Jibril Sise shine sarkin yankin Bawire Kewaye kuma tsohon jami'in yada labarai ne a GBC Ghana da kuma sashen Hausa na muryar Jamus. Sarki yace shirin da ya burge shi a cikin shirye-shiryen muryar Amurka shine shirin tsaka mai wuya, kuma yayi bayani abin da yasa wannan shiri yake burge shi.
Labarin kada to ana iya tambayar kifi da kafin da aka fa wannan tashar murku muna aikin radio a external service na external service ne Ghana Broadcasting Corporation, to tashar da ke yada labarai da shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare. To shirin nan na tsaka mai wuya shiri ne wanda yake mai ƙayatarwa, kuma ana ƙara sunan shirin ma da kansa yana da ɗaukar hankali, is baiting in ji Turawa, yana kamo hankali. Idan kafin ka saurari shirin kafin a kammala shirin, in baka ma san abin da yake nufi da tsaka mai wuya ba, zaka fahimci. Musamman ma Aliyu Mustapha Sokoto wanda ke gabatar da wannan shirin, ba zan taba manta da shi ba a ziyarar da na kai Amurka daga Jamus lokacin na ziyarci Jikamshi. Daga wurin sa naga yadda yake hada wayoyi na telefon a aika da rahoto da kuma insert, har nazo aka karu da ni da dama, ana tsammanin ma ni na kirkiro abin, amma yau ina fadi wannan dabara daga Aliyu Mustapha Sokoto na samu wannan dabara.
Shugaban sarakunan Fulani Ghana Sarki Alhaji Idris Muhammad Bingil ya taya sashen Hausa na muryar Amurka murnar cika shekaru 45 da kuma wasu shirye-shiryen da suke burge shi.
VOA sashen Hausa ta cika shekara 45, to alhamdulillah, mun gode Allah. A lalle kuwa sashen Hausa na VOA lalle ta yi abin azo a gani, domin tana ba da cikakkun labaran duniya, kuma tana da shirye-shirye wanda yake yana wayar da hankulan jama'a. Alal misali shirin sunan na lafiya uwa jiki babu mai hushi da ke wannan shirin nan ina burge ni kwarai-kwarai. Sannan wani shiri kuma da ita yar wannan namu Grace Alkhairi ita da Yakubu Makiri suke yi, kuma shirin kuma yana burge ni kwarai. Ni dai na fara sauraron murya Amerika sashen Hausa na ji tun farko-farkon da aka kirkiro ta, tun zamanin ba ma FM garinga, lokacin suna kan shortwave, na san suna kan shortwave hal yanzu, to amma tun lokacin ni dai nake sauraron su. Cikin masu gabatarwan wannan lokaci gudansu da ke burge ni kuma ya zama abokina ne, tare muka tashi tun tsohon fadama, shine wato Aliyu Abbas, Allah ji kan marigayi, Allah rahmashe shi. To tun zamanin su muna sauraron muryar Amerika har zuwa yau.
Sarkin zangon Kwashima Imrana Billahungu ya jinjina muryar Amurka da fatan alheri.
Kan shekara 45 na VOA da ya kanga, to mu musamman Hausa da Hausawa sai mu yi Allah godiya duniya gaba daya, musamman kuma mutanen kasan Ghana. Ni wanga gidan radio ban san abin da zan ce maka, na zaba ba wanda yafi wani ba, ni gaba daya sai mine, don kaga tun walidi na da rai shi in radio shi baci, to don da ko nawa da mu kashe mun kashe a gyara kamin lokacin VOA ya kai, yasa sai abin ya shiga cikin jini na da an salla masallaci wannan lokaci ya kai, ya kamata ina gindin radio. Muna musu fatan alheri, Allah ya ƙara musu ƙarfin guwa, kuma kuma fatan Allah ya ƙara sabon hikimomin da za a rika yadadawa.
Alhaji Salisu Maudi sarkin samarin Hausawan Accra.
Gaskiya muna taya Voice of America murna sosai na cika shekaru 45 da irin gudunmuwan da suka bayar, gudunmuwa da yawa gaskiya mun karu da su sosai, especially ma wurin gyara mana Hausan mu da mu labarai daban-daban. Na ga programs da yawa, especially zauren matasa wanda ya shafi harkar matasa, mun dauko ilimi da yawa daga wurin, kamar saka mai wuya, ba ma abin da yake burge ni kamar nakasa ba kasawa ba. Kaga wannan abu ne da yake wayar da hankalin al'umma, shawurin nakasassu kuma a ringa damawa da su. Muna godiya kuma muna ƙara muku farin ciki, Allah ya taimaka, Allah ya saka da alheri.
Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.